هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باين هكا السلام عليكم ورحمة الله. يوم جمعة 27 دا واتر ربيع الآخر شكرا تدبو دليه دا 44 هجرية وانده دا چه دا 20 دا شكرا تدبو بي دا 22 ميلادية. Zan mu ci gaba da karatun littafin mu na adabin larabci, shine muqamata al-Imam Badi'u Zaman al-Hamzani, Allah mishi rahama da jin kai, mai rasuwa 402. Zan mu tashi muqamata 12 ala muqamatul Madiriyya. A ba mu hankali nan sosai, dole sai mun raba ta biyu dan saboda tana da tsawo. Al muqamatul Madiriyya ta 22, eh haka ne, 22. Al-maqamatul Madiriyya, maqamata al-Madiriyya ta kabakin nama. Abinda ake cewa al-Madir shine nama wanda aka dafa shi da nono. Nono mai tsami, gashi nono ne mai tsami, kuma a sa nama cikin shi a dafa shi, ake cewa al-Madir. To wannan sun faɗe shi, mu sani ba yanzu mu taɓa sanin shi ba irin wannan nau'in na dahuwa. A wancan lokacin yana bayyana cewa suna amfani da irin wannan. Shine al-Madiriyya, naman da aka dafa da nono. To wannan al-Madiriyya ya kasance akwai nau'i ne na abinci wannan da muka faɗa. Akwai Mahmud Abu Rayya wanda yayi littafin da yake cewa Abu Sheikhul Madira Abu Huraira. Abu Huraira Sheikhul Madira, Abu Huraira Sheikhin kabakin nama wanda yayi shi safa 342, yana ta cin mutuncin Abu Huraira. Yana ta cin mutuncin shi, batacce ne na Masar wanda aikin shi kawai su ka su Abu Huraira da sauransu, akan cewa makaryata ne yana bada hadisi dan a bashi tuwo. Shi yasa ya wallafa wannan littafin, dan kwadayi ne yake yi da sauran shi duka da sauransu maganganu. To ya kira littafin shi Mahallu Shahid, ya kira littafin Sheikhul Madira Abu Huraira. Yake cewa haddathana Isa ibn Hisham, Isa ibn Hisham ya ba mu labari, kala yake cewa kuntu bil Basra, na kasance a Basra. Kuma i Abu al-Fath al-Iskandari, tare da ni akwai Abu al-Fath al-Iskandari. Rajul al-fasaha, malamin fasaha. Yad'uha fatujibuhu, fasaha kiranta yake tana amsa mishi. Wal balaga, malamin balaga. Ya amuruha, umarnin balaga yake, fatudihu ta mishi biyayya. Dan saboda kwarewa cikin sha'anin balaga, ma'ana shi yake umarta ta ma tana amsa mishi. Yace wa hadarna ma ahuda aw tuba'ad at-tijar, tare da shi malamin nan Abu al-Fath al-Iskandari muka halarci da'awa ta wani daga cikin yan kasuwa. Wani dan kasuwa ya hada da'awa ta abinci, yace mu tahi. Yace fa qaddimat ilaina Madira, sai aka gabatar mana da kabakin nama wanda muka yi bayani shine nama wanda aka dafa da nono mai tsami. Yace wannan kabakin naman da mai alhajin nan ya kira mu tusni al-hadara, tana yabo akan wayewa. Al-hadara shine wayewa, tana nuna wanda ya dafa wannan Madira kin wayayye ne wajen dahuwa. Wata tarajraju, tana ta motsi ta taharruku, ma'ana fil gadawa, a cikin katan suntali. Naman da aka kawo aka aje gaban mu yana ta abin nan cikin suntali katu. Yace wata uzinu akushi, kai nake so akushi. Wata uzinu bi salama, kuma wannan naman yana sanarwa da salama, zaman lahiya. Ma'ana naman daga ganin shi yana nuna maka cewa duk wanda ya ci shi zai zama na lahiya, ba abincin da zaka ci ya bata maka ciki bane. Wa tashhadu li Muawiyah rahimahullahu bil imama, daga ganin naman yana shaida ma Muawiyah imamanci. Yana nihin nama ne wanda kasance na manya, nama ne na saraki. Yace fi qas'atin, a cikin wani akushi, qatu yazillu anha ad-darfu, ad-darfu ido yazillu anha, yana tuntube akan ta a wajen kallon wannan nama idan ka sai ya rika tuntube. Wa yamuji fiha ad-zarfu, ad-zarfu makai, yamuji yana ta motsi fiha a cikin ta. Akushin kanshi da aka kawo yana ta motsi dan saboda wannan naman dake ciki da yawa ne kuma ga kyau. Azzarf, shi yasa envelope da larabcin zamani ake ce mata azzarf, azzarf makayi kawai da zadu. Falan ma akhadhat min al-khiwan makanaha, falan ma yayin da wannan nama akhadhat makanaha, ya riki matsayin shi min al-khiwan, daga cikin wannan teburin abincin da aka kawo. Wa min al-qulubi awdanaha, kuma wannan nama an aje shi ya riki matsayin shi a cikin zukata, an kawo an aje a bude, kowa yayi ta kallo, idan shi yana ta kallo ya tsaya a zuciya, ya fada ma mutane a zuciya. Qama Abu al-Fath yal'anuha wa sahibuha, kawo Abu al-Fath, malam Abu al-Fath yayi tsayana ta tsine ma mai abincin ma da wanda yayi shi. Wa yamqutuha, yana ta kyamar abincin nan, wa akiluha, da ma duk wanda ya ci abincin nan yake cewa Allah ya tsine mishi, kuma duk wanda ya kawo abincin nan ma. wa yaslibuha yana tazazzajin abincin nan wadabihuha da ma wanda ya dafa shi wanda ya dafa ma yana tsine mishi albarka wa zanannahu yamzahu muke zatan abul fatahi wasa ne yake fa izal amru bidid ka wa sai ga lamarin kishi ya haka da gaske yake ashe ba da wasa yake bai ci gaba da zage zage wa izal mizahu ainul jaddi sai ga wasa ya zama na ainin gaskiya wasan da muke zato ashe da gaske yake watana ha an likhwani yayi nesa ma gami da wannan teburin abincin wataraka musa'adatul ikhwani yabbar taimaka ma yan uwa abincin wannan azamna a ci kawai ce a kai kuma bu kunci tuwan nan ba warafa ana ha muka dage abincin nan farta fa'at ma ahli qulubu duk zukata suka tashi da abincin nan ana dauke shi zuciya kowa ta yi wajen inda abincin yayi dan kowa ya haka a zuciyar shi cewa abincin nan ci za a yi wasafarat halfa hal uyun al-uyun idanu safarat khalfaha suka yi bulaguro bayan abincin nan wanda ya dauke abincin da idanun mu da tahiyar shi duka yana ta kallon shi ya tahi da wannan abinci yace wa tajallat lahal afwahu al-afwahu bakunkuna jam'i ne na alfamu wa tahallabat al-afwahu ida bakuna wa tahallaba suka yi ta zubo miyau akan wannan abinci wa talamma da lahal shifahu ashifahu lebo lebo labba wannan da suke kasan baki yace talam matakh suka la suka yi talaso talammazat muke so suka yi ta abun nan lallasa suna talasa baki baki yana ta kowa yana ta lasan leban shirin saboda ya ga wannan dadin nama wanda a ce ba a bude ba da sauki amma an bude kowa ya gani ya ga miye a ciki wanta qadat lahal akbadu mataqadat al akbadu abun ga wannan hanta ta mutane kowa hanta shi ita kare sai ta kunnu zuciya kowa ta kunnu da bakin ciki kamar an kunna ma kowa wuta a cikin hanta shi yake ji dan bakin ciki an dauke tuwan nan wa madafi isri halfuadu alfuadu zuciya madafi isri ta bu bayan abincin nan an dauke shi amma zuciya kowa tana rataye da shi walakin na sa'adnahu sai dai mun taimaka ma abul fatahi ala hajriha akan kaurace ma abincin ba a san mu ba dan ya ce kawo abincin nan kakkuci kawo a maida ma mai shi uwa muka biya mishi akan ciya a maida dan malamin sa ne an ka abinci babban malami ya tashi yana ta tsine ma abincin da mai dafa shi da wanda ya kawo da wanda ya ci yace to shikenan kawo a maida mun hakura duk da muna san shi wasa annahu an amriha muka tambaye shi gami da lamarin abincin nan me yasa kai haka qala sai ke ta kissati ma aha adwal min musibati fiha kissa ta gami da irin wannan nau'in abincin yayi tsawo gami da musibar da ta same ni in zan baku labarin to labarin yayi musibar da ta same ni akan ta walau haddastukum da na baku labari biha gami da ita lam amunul makata bazal lamunta ba gami da kyamata in nace zan baku labarin abin da ya faru tsakani na da wannan mudiraqin to ina zatan sai kun tsane ni wa idza atul waqti dan zan mu bata lokaci dogo kissa ce tsakani na da wannan tuwan kullun sai muka ce haci ba mu kissa kawai kala sai yake cewa zai ba su kissar dalilin da yasa su fahimci abin da yasa ya tsani irin wannan tuwo yace da ani ba adu tijar wasu daga cikin yan kasuwa sun kira ni ila madira zuwa ga kabakin nama wa anabi bagada da ina garin bagadas wa lazimani yallazumce ni mulazamatul garimi lazumta ta mai bin bashi yallazumce mi alhaji na akan cewa dole sai mun je gidan shi ya shirya mana abinci lazumta da yin mana ta muje kamar yadda mai bin bashi yake lazumtan mai bashin shi wal kalbu li ashabur raqimi kamar lazumtar da kare yamma ashabur raqimi na ashabul kahf karan su wanda ba dare ba rana tare yake da su to haka kasance tare da ni akan dole he na je mun ci tuwo gidan shi yace ila an ajabtuhu ilaiha sai da na amsa mishi akan wannan madira kin tashi nau'in abincin nashi wa qumna sai muka tashi faja'ala sai muka sai ya fara dula dariqi a tsakiyar tsawon hanyar da muka yi tayi yusni ala zawjati yana tayban matar shi tunda muka tashi hanyar da muka kama duk tsawon hanyar nan yana taiban matar shi a hanyar muka tai wa yufaddiha bi muhajjatihi yana ba da fansar shi fansar matar nan tashi akan ran shi almuhajja shine rai yana ta cewa matar nan ta fansar ta ma rai na ko rai na hai in bada akan ta wa yusufi suka ha yana siffanta hazaka tafi san'atiha wajen iya aiki wa ta'annuqiha da kuma sabawarta fi dabkhiha wajen abinci in ta yi shi abinci ne mai kyau yake ta itiyana akan abinci ne wanda kyakkyawa take kawo shi mai kulu yana cewa ya maulaya ya kai mutum ne na laura aitaha da a ce ka ganta ita matar ta wal khirqati fi wasaiha kyalle a tsakiyar ta wahaya ta duru tara ta jijuya fi duru a cikin gidaje ta duru fi duri mina tannuri daga tanda ilal quduri zuwa ga tukwani sufanta mishi lokacin da matar shi tana dafa abincin wannan yake ta yi yace wa minal quduri ilal tannuri kuma daga tukwani zuwa tanda yace tanfusu bi fiha an-nar tanfusu an-nar tana busa wuta bi fiha da bakinta wata duku bi yadaiha al-abzara wata duku tana dandake al-abzara kayan yaji bi yadaiha da hannuwanta yace walau ra'aita dukhana da kaga hayaki wa kad gabbara fi zalikal wajhul jamil yayi kura a cikin wannan huska tata mai kyau wa asara fi zalikal khaddu saqil kuma yayi tasiri yayi alama a cikin kudukukin ta wanda yake mai silbi yace la ra'aita manzara taharu fihi al'uyun da kaga maganar da hankali idanuwa suke dimaucewa a ganinta wa ana ashaquha ni ina begenta annaha tashquni dan ita ma tana begena yace wa min sa'adatil mar'ina daga arzikin mutum an yura zakal musa'ada min halilatihi a arzuta shi taimako daga matar shi ta kasance ya samu mace ta kirki wa an yas'ada bi za'inatihi kuma yayi sa'a da matar shi kaga halilatihi za'inatihi abinda hoke son karantar da mu luga za'ina laraba suna kiran mace za'ina azan maraita za'ina din mace ana maraita da ita da inda zaka da ita zaka ko bulago shi yasa yake aka kiranta da azza'ina halila kuma mun ga annaba a cikin hadisi ya ambaci mace da halila matarka yace wala siyaman balle ma idan ta kasance matan min dinatihi daga lakakka ce ma'ana zuriyarka ce arman gida ne akan yace wa ibnu ta'amilahan diyar ammina ce wanda yake dan ammun ammun wanda yake gab da gab a da mashe multasikan wanda yake lazumce na game ba na nesa ba yace dinatu ha dinati tabanta tabona ne wa madinatuha madinati garin su gari na ne wa umumatuha umumati ammominta ammomi ma ne wa arumatuha arumati asalinta asali na ne yace lakinnaha ausa umanni khulqan sayyid tahini yalwar hali wa ahsanu khalqan tahini kyan halitta mace ce mai kyau wa sadda'ani bi sifati zawjati yace ita tsagani da sufofin matar shi yana tahadi hattanta haina ila mahallatihi sai da muka je zuwa ga unguwar su sun makala sannan sai yake cewa ya maulaya ya kai mutune na wannan kalmar ya maulaya ko ya sayyidi suna amfani da ita akan kamar yadda yake ce ya kai mutune na ko kaza ba wai shugabana ba yace tara hazihi almahalla kana ga wannan unguwa hiya ashrafu mahallu bagdad wannan tace mafi daukakar unguwoyi na garin bagdad yatanafasu alakhyaru fi nuzuli alakhyaru zababbun mutane yatanafasu suna ta gasa fi nuzuliha akan su sabka wannan unguwa wayatagayaru alkibaru fi hululiha alkibaru manya yatagayaru suna ta kishi fi hululiha akan sabka cikin ta yace sun malais kunu ha ghairu tujar ba kowa ke zama wannan unguwa ba sai yan kasuwa yace innamal mar'u bil jari mutuna dai da ya jawo shi aje a ci abinci akwai dimi yace mutun ana sanin shi ne da makwabci wadari fi siddati min qiladati ha wadari gidana fi siddati yana cikin tsakiya min qiladati ha daga cikin kwandugan unguwa kamar yana nihin unguwar su in an sufanta ta da kwandiga ta abun nan da mata suke sa ta warwaro na wuya to kamar haka nan yake ni kuma unguwa ta a tsakiya take yace wan nuqatu fi min da'irati ha kuma ita ce das a cikin abun nan cikin kewayen unguwar wannan yace kamtu qaddara ya maulaya unfiqu ala kulli darin minha mi zaka kaddara ya kai mutume na akan abun da na ciyatar akan wannan gida yace qulhu takminan fada abun da kake gani a kaddarawa ka kaddara ka ga nawa na kashe ma gidan nan illam ta'rifuhu yaqinan in baka sani ba a yaqini kaddara qulhu sai nace al-kasir ka kashe abu mai yawa fa qala ce ya subhanallah ma akbaru hazal galat mi an mafi girman wannan kuskure naka taqulu al-kasir faqad kawai kace na kashe abu mai yawa kadai wa tanaffasa su'ada yayi lunhuashi daga lunhuashin shi sama wa qala ce subhana man ya'lamul ashiya'a sarki ya tabbatar ma da Allah da ya san abubuwa wanta haina ila ba gidan ho ba akan shi bane bai gan shi bai ke ce mishi ganin ka nawa na kashe gina shi wanta haina ila babu darihi muka je zuwa ga karshen kofar gidan nan nashi fa qala sai ke cewa hazihi dari wannan shine gidana kamtu qadduru ya maulaya nawa kake kaddarawa ya kai mutume na anfaqtu ala hazihi daqa nawa na kashe akan wannan taga yace anfaqtu wallahi alaiha fuqat daqa tagan nan kadai na kashe abin da yafi karhin mutun akanta yace wa wara alfaqa kuma abin da ya wuce talauci abin da an ba talaka ya warki yace kaifa tara sana'ata yaya kake ga tagar nan yadda aka tsira ta shakalha da siffarta ara'aita billahi misal tsakaninka da Allah ka taba ga irin wannan tagar yace unzur ila da ka'ika sana'ata fiya ka duba ka ga irin wannan da ka'ika na sana'a na aiki a cikin ta ita wannan taga wata ammal kuma kai tunanin husna ta'rijha kyakkyawan wannan karkatawarta ita wannan taga faka annama khudda bil birkari kamar kace an tsaga ta ne an zana ta ne bil birkari da kwampa kwampa wanda ake sa ayi sarkal da ita to wace gi ko wannan taga kamar kace da ita aka yi ta yace wanzur kai duba ila hizqin najjar zuwa ga hazaqar kafintan da yayi ta fi sanati hadal babu wazan kera wannan kofa yace ittakhazahu min kam kana tunanin nawa ya amsa wajenta kul sai yace min aina alimi yace yaya za a yi ta ina zan sani yace huwa sajin da zugu yayi ta zuguwan nau'i ne na ice mai kama da katako yace min qita'atin wahidatin daga mayanka guda daya ce wadda lama aruda wadda ta kasance gara bata ci ta ba al'ardata ita ce gara ma aruda wadda gara ta cinye yace wala afinun kuma ta kasance ba ta kwakkwaba bace ita wannan ko ya kare sufanta mishi taga kofa an koma kuma sufanta kofa taga ita kanta kofa kanta yace in hurrika in an iza hurrika in an jijuwe taga wannan kofa anna sai ta yi ka kara bumu gaba wannan mai ahadari ne cewa aninul marid mugtafar al anin shine anna in an juya ta tana yin kara yace wa iza nukira idan an kwankwasa ta danna sai ta rika kara yace man ittakhazahu ya sayyidi wayan rike ta ya kai mutum ne yace ittakhazahu abu ishaqa muhammad ishaqa ibn muhammad al-basri shi wannan mutum ne shi ya mun wannan kofa kuma yace huwa wallahi rajulun nazif al-aswaq wallahi mutum ne mai tsabtattuha basirun bisinatil abwabi wanda sananne ne basira gare shi game da kera ta kohohi khafifu yadi fil amali mai saukin hannu ne cikin aiki lillahi durru zalika ar-rajuli ma dalla game da wannan mutum yace bi hayati la astantu illa bihi ala mislin yace ina maka rantsuwa da mai rayar da ni lasta anta kakka ne mutai mako wani ya maka kofa gida sai da irin wannan mutuna yace wa hazihi alhalqa ka duba kaga wannan marikin ta kofa tarahu kana ganin shi ishtaraitu fi suqi daraifi na sayo ta ita ma a cikin kasuwa ta kayan tsada daraifi sunan annafa'is abubuwa masu tsada alhalqa halqatul babu shine marikin da ake rike kyaure a bude marikin kuma ya shiga siffanta mishi marikin kofar yace min imranu daraifi na sayo ta daga imranu daraifi bi salasati dinarin mizia da dinari guda uku wanda ake nastaba su zuwa ga muizuddin shine muizia yace wa kan fiha ya sayyidi min ashabahi nawa kake ganin tagulla a jikin wannan marikin kofar fiha sittatu ardal ridli shidda addakai wahaya taduru bi laulabin kaga tana tajjujuyawa da kuba shi wannan marikin fil babu a cikin kofa billahi darriha Allah kade ya san sha'anin ta summan qurha sannan dan kwankwasa ta kajo busur haka kalle ta ube hayati ina maka rantsuwa da mai rayar da ni yace lastaraital khalqa illa minhu kakkasai abun mabudin kofa marikin kyaure sai a wajen shi falaysa biu illa al'alaq bayya sai da komi sai abun kirki al'alaq shi ma annafa'is abubuwa masu tsada yace summa qara albab sannan ya kwankwasa kofa wa dakhalna dihliz muka shiga duka wannan kofa ne ake tayi yace sai muka shiga soran kofar shi addihliz shine soran kofa mukamata hariri akwai ta wa qala sai yake cewa ana buda ana shiga ce ammarakillahu ya dar ya gida Allah rayar da kai wala kharrabaka ya jid kharrabaki ya jidar ke ma katanga ka Allah rusaki fama amtan hida niki miye hi kwari gami da katanga gidan nan au saqbu wa au saqbu ya niki kuma waye shi miye hi kwari gami da kata wannan ginin ki wa aqwa asasaki miye hi karhin gami da asas din ki tushen ki ta'ammal billahi ma'arija yace dan Allah kai tunanin karkatarta wa tabayyana dawakhilaha wa khawarijaha ka bayyana kanu ka nemi bayyanar cikin ta da wajenta wasanni ka tambaye ni kam hasaltaha yaya nawa na same ta wa kam min hilatin itartuha hilatin kuma dubara nawa nayi wajen samun ta hata akartu ha sai da na kullo cinikin ta yace kana lijarun makwabci gare ni yukana abasul iman wanda ana mishi alkunya da abu suleiman yaskunu hazihi almahalla yana zama gami da wannan unguwa walahu min almal ma la yasuhu alhazan yana da dukiyar da alhazan taska batta iya daukar ta wa min asamiti ma la yahduruhu alwazan wa min asamiti daga kudi na hannu kudi gari da ake cewa ma la yahduruhu alwazan wanda aw bai halarto shi kudin da yake da aw ma ba yi auna su mata rahimahullah ya rasu Allah jikan shi wa khallafa khalfan yabbar wani mamayi a bayan shi atlafahu bai'ul khamr abin da halaka shi sai da giya wa zamar da ganga wa mazzaqahu bai'un nardi abin da ya tsatsaga shi bai'un nardi sai da kibban abin nan annar da abin ga abin kwandage na caca na modi malla iba bin nardi shir wal qamar da caca yace wa ashfaqatu an yasuqahu qa'idul itrari wa ashfaqatu sai naji tosai naji tsoro qa'idul itrari tilasta kora shi ila bai'i dar gami da sai da gidan faybi'uha fi asna'id dajr ya sai da ta a cikin tsakiyar rishin hakuri aw yaj'aluha uddatan lil khadar ko ya sanya wannan gida ya a matsayin hadari ya je garin da zai halaka summa araha sannan sai ya ganta wa qad fatani shiraha sharanta sayanta ya kubuce mini shiraha ishtira'uha fankaba alaiha hasarat sai yanki a gare ta yana mai asara ila yawmul mamat har zuwa ranan mutuwa yace fa amirtu ila aswabin sai na karkata zuwa ga tuhahi la tanuddu tijaratiha tijaratuha kasuwancin ta la tanuddu ba a amsarta a kudi hannu annadu a cikin abun nan askari da mukhtasar akwai annadu kinna abul malik kai shi annadu shine kudi hannu da hannu yace fa hamartuha ilaihi sai na dauke ta zuwa gare shi wa aratuha alaihi na bujar mushi da wannan wa sawamtuhu sai na yi mushi ciniki ya mushi tai ala an yastariha nasiya akan ya sayeta da jinkili wal mudbiri ya hasibun nasiatu adiyya yace wal mudbiri shi kuma wanda ya ba ma arziki baya ya hasibun nasiya adiyya yana kallan yana lissafa jinkili kyauta ce in kace mishi zan baka zuwa gaba gani yake kyauta har an bashi wal mutakhallif wanda kuma ya ba arziki baya ya atadduha hadiyya yana lissahin ta akan ce ya kyauta aka mishi wa sa'altuhu wasiqatan sai na tambaye shi da shike bi asalil mal da asalin dukiya yadda waisai gidan ne kuma ya shiga mishi ta wannan idna bi akan sayan gidan wasiqa shine abinda ake ba da shek irin na banki canda suna da shi su ba banki bane takarda ce da rubutunka da komai da kashanka zaka ba mutun cewa in yaje wajen mai ajiye kudin ka ya bashi kaza kawo ɗaya ne da na banki dai can mutun ne ake ba ma ba wannan bane yace fa fa'ala sai ya aikata wa aqada hali ya kulla min wannan abu haka summa tagafartu an iktida'ahi sannan sai na rabkana gami da bashi biyan bashin shi hatta karat hashiyatu halihi tariqu har sai da gehen halin shi ya soye zama ne mai kalankalan ne ya talauce fa ataituhu sai na zo mishi fakta dai to wannan nemi biyan bashi wastamhalani yan nemi mishi jinkiri yace fa anzartu sai na dan saurara mishi wal tamasa gairaha yan nemi wani tamina siyabi daga tuhahi fa adartuhu na kawo mishi wa sa'altu husayn tambaye shi an yi ja'alu darahu rahinatul ladayya ya sanya gidan shi ya zamana ajiya ne jingina ce a wajena dalilin da wannan gida ya shigo hannuna wa wasiqatun fi yadi kuma ya zamana wasiqa wacce shaka din na amsa tana hannuna fa fa'ala sai ya aikata nan zan mu takaita duka wannan idnabin da yake ta mishi sai an je gawa ma zai ta siffanta mishi idnabi wannan dan kasuwa a karshe dai abin da ya sa ya tsani nau'in wancan abinci na Madira wannan mutum mahaukaci ne ya jayo shi ya kira shi cewa muje na shirya maka abinci yayi ta mishi wannan haukar da shasharatin na banza da wuri shi yasa a karshe irin wancan nau'in tuwa ma duk inda ya ganshi ya tsine mishi